Bayan dai da kotun kolin Najeriya ta soke zaben wasu ƴan majalisar dattawa guda biyu daga jihar Anambra da ke yankin kudu maso gabashin kasar jiya Juma'a, wato Mr. Andy Uba da ke wakiltar Anambra ta kudu da kuma Mrs. Taylor Oduwa, tsohuwar ministan sufurin jiragen saman Najeriya da ke wakiltar Anambra ta arewa, waɗanda kuma dukkaninsu daga jam'iyyar adawa ta PDP suka ci zaɓe a matsayin sanatoci. Yanzu dai al'ummar jihar ta Anambra sun fara bayyana ra'ayoyinsu a kan wannan hukunci kamar haka.
Sunana Kasmiya ne, mana ebe ọkwanu na ọ chịrị gbambọ ka ọrụ na Anambra.
Wannan kuwa a cikin harshen Igbo yana cewa ne mu al'ummar jihar Anambra, a gaskiya wannan hukuncin da kotun koli ta yanke akan sanatocinmu bai yi muna daɗi ba, kuma ya zama kamar mai da hannun agogo baya a demokuraɗiyyar ƙasar. Amma dai tunda hukunci ne na ƙarshe daga kotun kolin Najeriya, sai mu jira domin samun sabbin shugabanni da za su wakilce mu a majalisar dattawan Najeriya.
Ugochukwu Okpara, gaskiya mu yanda muka gani abinda ta kasance ba mu ji daɗi ba. Wannan da hannun agogo baya ne, saboda mutanen Anambra duk ba su ji daɗi ba bakan da sauke su da aka yi. In ka zo Anambra yanzu ko ina shiru an yi tagumi.
Sunana Wenkachi, wani abu da an yi kotu mu ba komi ne a garinmu, saboda mutane ne da an cire su, dama suna so a ne muna so a ne a cire su. Mutane waɗanda ba sa yaki sosai kuma dama ba su ci zaɓe, an doka su ne ko an dora su. Mu a Anambra wannan abu yayi daidai yowa kafadi yayi daidai.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.